Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 31.49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 31 ga watan Oktoba shekarar 2018. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun kai ziyara a wurin wani bautan Yahudawa a Petersburg inda wani dan bindiga ya kashe ƴan Yahudawa 11. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka yana shirin dakatar ko kuma soke dokar nan da ke baiwa yaran da aka haife su a nan Amurka yancin zama ƴan ƙasa da ma bakin haure da ba su da izinin zama. An kashe kuma akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara a cewar wata kungiyar Humanitarian Outcomes.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce ta kama wani ɗan shi'a ya shigar da makamai cikin Abuja. Sai dai ƴan shi'ar na cewa
tunda jagoran mu ke da bayanin da alhuri ke fara wannan gwagwarmaya sama da shekaru 40 ba mu taɓa kashe wani ba, ba mu taɓa kare wani da wani makami ba. Ka wannan sharri ne na jami'an tsaro da suka saba.
Kungiyar kasashe biyar mambobin Sahel da haɗin gwiwar kungiyoyin Alliance Sahel sun samar da wata sabuwar hanyar yaƙi da ta'addanci.
Cikin waganiya taku sabuwa da kun kace za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan. Muna so talakawan mu su gani a ƙasa kuma nan da nan. Waɗanda suka bar gidajensu ko mu gidajensu.
Haka kuma za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aza tubalin gina wata jami'ar soja a jihar Borno. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Madina Dauda za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun kai ziyara a wurin bautar Yahudawa a Petersburg inda wani dan bindiga ya kashe mutane 11 a ranar Asabar da ta shige yayin da suke ibada. Trump da ya gaisa da babban limamin wurin bautar Jeffrey Myers da kuma jakadan Isra'ila a Amurka Rom Dema. Donald Trump da Melania sun aza dutse akan kowane kusurwowi na tambarin Isra'ila na taurarin Annabi Dawuda ko kuma Stars of David a turance a wajen wurin bautar. Aza dutse dai akan kabari ko kuma wani wurin tarihi tsohuwar al'ada ce ta Yahudawa. Tarin jama'a masu kalubalantar Trump da ko kuma ziyarar da Trump ya kai sun yi maci a kusa da wurin bautar. Galibinsu dai suna ihu cewa ku juya bayanku kada ku ga wato ayarin babura na shugaban ƙasa suna shigewa. Shugaban ko yana kan hanyarsa ne zuwa asibiti domin ya kai ziyara ga 'yan sanda wanda suka ji rauni a lokacin harbin. Sai dai masu zanga-zangan da wasu 'yan siyasa da ma shugabannin Yahudawa sun so a ce shugaban ya yi Allah wadai da masu fifita farar fata akan kowane jinsi a maimakon ziyarar da ya kai a Pittsburgh. A hali da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump yana so ya soke dokan nan da ke ba yaran da aka haife su a nan Amurka yancin zama 'yan ƙasa da ma bakin haure da suka shigo taɓa rauniyar hanya su zama 'yan ƙasa. Trump ya mayar da hankali akan batun bakin haure a matsayin babban sakonsa na yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen 6 ga watan Nuwamba. Yayin wata hira da ya da wani mai gabatar da shirye-shirye a kan talbijin na satellite da ake kira Axios wanda za a watsa ranar 4 ga watan Nuwamba, Trump ya ce masu bashi shawara akan dokokin ƙasa sun faɗa masa cewa zai iya canza dokan zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa a cikin ƙasar.
Now they're saying I can do it just with an executive order. Now how ridiculous, we're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen.
Ya ce yanzu dai sun faɗa min cewa zan iya sauya wannan dokar da umurnin shugaban ƙasa. Wannan shirme ne, mu kaɗai ne ƙasa da a duniya mutum ke iya shigowa ya haifi yaro, kuma ya samu cikakken ƴancin zama ɗan ƙasa da duk wani amfani har tsawon shekaru 85 aka kafa wannan dokar. Wannan bai dace ba kuma ya kamata ya zo ƙarshe. Sama da ƙasashe 30 ciki har da Canada da Mexico suna amfani da irin wannan tsarin. Amma a cikin wannan lokaci wasu ƙasashe kamar Australia, Birtaniya da Faransa da India da kuma Ireland sun sauya wannan dokan. An kashe akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara. An fitar da wannan alƙaluma ne a cikin wani rahoto da wata ƙungiya mai lura da ayyukan ma'aikatan agajin mai suna Humanitarian Outcomes, ƙungiyar da take tattara bayanan tsaro na ma'aikatan agaji. Ƙungiyar ta ce yin garkuwa da ma'aikatan agaji da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi yana ƙara ta'azzara a cikin wannan lokacin. A Najeriya a cikin wannan lokaci ƙungiyar Boko Haram ta kashe wasu ma'aikatan agaji guda biyu da suka sace. A Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo kuma fararen hula sun yi ta jifar ma'aikatan kiwon lafiya na Ebola da duwatsu wuni guda bayan da 'yan tawaye suka harbe suka kashe ma'aikatan lafiya a wani da wani sojan Congo. Ƙungiyar ta ce an kashe ma'aikatan bada agaji 139 a shekarar 2017, wasu 102 suka jikata, kana aka yi garkuwa da wasu 72. Ta ƙara da cewa galibin hare-hare da aka kaiwa ma'aikatan bada taimakon sun faru ne a ƙasashen Sudan ta Kudu da Siriya da Afghanistan da kuma jamhuriyar wato tsakiyar Afirka. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An harbe wani mai yada addini dan kasar Amurka har lahira a cikin motarsa a Kamaru yayin wani rikici tsakanin 'yan aware da sojojin kasar a jiya Talata. Charles Wesco, dan asalin jihar Indiana a nan Amurka, ya mutu da rauni da ya samu aka a asibitin birnin Bamenda da ke kudu maso yammacin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da mutuwar Wesco, amma ta ki ba da ƙarin bayani don nuna girmamawa ga iyalan marigayin a daidai wannan lokacin jimami. Albarusai sun kama motar Wesco, amma dai ba a gano wanda ya yi wannan harbin ba ko ya auna shi ne, ko kuma dai Wesco ya fada a cikin wannan musayar albarusan ne ba da saninsa ba. Rahotanni sun ce Wesco ya je Kamaru ne a cikin 'yan makonnin nan. Jami'ar Harvard ta nan Amurka za ta karrama Malala Yousafzai, wacce ta samu lambar yabo ta Nobel Prize saboda rawan gani da take takawa wurin ƙarfafa karatun 'ya'ya mata. Makarantar Kennedy ta Jami'ar Harvard ta ce Yousafzai za ta karɓi kyautar na shekarar 2018 ta Glassman a wurin wani bukin da aka shirya yi ranar 6 ga watan Disamba. Yousafzai ita ce matashiyar da ta fara samun lambar yabo ta Nobel Prize a shekarar 2014.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da 'yan sanda Abuja suka ce sun cafke kimanin 'yan shi'a 400 biyo bayan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro, rundunar ta umarci jami'an ta su zauna cikin ɗamara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Mai na kaina.
The state where the activities of El Shazagi groups are pronounced.
Akin headquarter rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Mashir Jimo ke jawabi yayin taron manema labarai jim kaɗan bayan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro a nan birnin Abuja. Ya ce an umarci baki ɗayan kwamishinonin rundunonin 'yan sanda a jihohin da ake ganin kai koman 'yan ƙungiyar alzakzaki da su ƙara zama cikin shirin kota kwana don sa kafar wando ɗaya da duk masu son gwada ƙarfin 'yan sandan. Muna son amfani da wannan dama wajen aikewa 'yan shi'a gargaɗin cewar Najeriya ƙasa ce mai zaman lafiya sosai, babu wani ko wata ƙungiya da za ta yi abin da ta ga dama kuma a ƙyale ta. Kuma muna tunkarar wannan matsalar gadan-gadan. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce zuwa yanzu ta kama kimanin 'yan shi'a guda 400 bisa zargin tada hankalin jama'a da kuma yi wa dokar ƙasa karan tsaye. Jim kaɗan bayan taron kakakin 'yan sandan Najeriya, shi ma kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja Bala Chiroma ya kira taron manema labarai inda ya ce sun kama wani dan shi a dauke da bama ba mai na kwalba yayin da ke kokarin shiga cikin birnin Abujan. Wannan yana son kawo hatsaniya ta hanyar afkawa jama'a da ma mu kanmu jami'an tsaro. 'Yan sandanmu ne suka tsare motar da yake ciki bayan bincike kuma aka samu makaman a cikin jakarsa kuma za a gabatar da shi a gaban kotu da zarar an kammala bincike. Amma a cewar mataimakin kakakin 'yan shiyar a Najeriya wanda kuma yana ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar 'yan shiyar a Abuja Abdullahi Usman ya ce wannan wanda aka kama din ba dan kungiyar su bane.
Tunda jagoran mu Sheikh Ibrahim Al-Muzik ya fara wannan gwagwarmaya sama da shekaru 40 ba mu taba kashe wani ba, mu ba tare wani da wani makami ba. Ka wannan sharri ne na jami'an tsaro da suka saba.
Amma shi wannan mutumin da aka kama din an same shi da misali irin tutocin kwanda aka rubuta ya Hussein a jiki da su danko da duwatsu da abin da bom da sauransu, kuma ya ce ya zo wannan tattakin.
Malam Maina Kaina ne jami'an tsaro ba sai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda shugabannin kungiyar kasashen Sahel biyar da haɗin gwiwar kungiyoyin Alliance Sahel suka gudanar da taro a jamhuriyar Niger din a cigaba da neman hanyoyin inganta rayuwar jama'an yankunan da matsalar tsaro ta jefa cikin halin zaman ɗarɗar. Sabanin yadda a can baya kasashen suka fi mayar da hankali wajen amfani da ƙarfin sojan a yakin da suke na ƙaddamar da kungiyoyin tayar da ƙayar baya a kan iyakokin Malin Niger da Burkina Faso. Wakilin ma'amari Sulemana Barma ya da ƙarin bayani.
Sake maido da kyakkyawar rayuwa wa jama'ar yankunan da matsalar tsaro ta afkawa a ƙasashe biyar mambobin kungiyar Kesan Sahel shine abin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe ke hange ta hanyar haɗakar ƙungiyoyin Alliance Sahel mai hulɗar aiki da manyan ƙungiyoyin duniya. Dalili kenan da waɗannan ɓangarori suka haɗu a Yamai da nufin duba yiwuwar gaggauta ƙaddamar da ayyukan da talakawa za su gani a ƙas. Ministar fasalin jamhuriyar Nijar Madam Kane Hajiya Aisha Tubulama ita ce shugabar majalisar ministocin kasashen Jisan Sahel.
Mu abin da muka ce musu, mu muna iyaka kokarin mu da mu kawo tsaro cikin waganiya taku sabuwa da kun kace za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan. Muna so talakawan mu su gani a ƙas kuma nan da nan, waɗanda suka bar gidajensu ko mu gidajensu.
Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim da ke yaba wa wannan sabon salo na ganin abin tamkar wata dubarar zaburar da manyan ƙasashe akan maganar ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen da ake buƙata domin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel.
In ka lura abubuwan da ke faruwa Burkina ko yanda abubuwa suka tsaurara a yankin Mali da sauransu ya nuna wannan ɓangaren na soji, zawa yanzu ba a samu wani sakamako ba na musamman bisa fage na daga wanda zai iya jawo mutanen su zuba kuɗinsu. Kenan dole a dawo bisa magana farko wadda bisanta ne aka aza tubalin ita Jisank Sahel in shi ne magana da yaƙi da talauci da taimaka ma yankin a falfaɗo da tattalin arzikin shi.
A ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ɓangarori suka cimma, masu hannu da shuni sun amincewa bayar da kuɗaɗen tafiyar da ayyukan da ke ƙunshe a tsarin inganta rayuwar jama'a, yayin da ƙasashen Jisank Sahel suka jaddada aniyar tabbatar da doka da oda don baiwa talakawa damar samun walwala a duk inda suke.
Difa da aka samu babban matsala nan da nan, muka samu project din Bank Mondial, muka ce musu ku tattaru abinda ya kamata ku yi cikin shekara biyu, muna so ku yi cikin wata uku, fannin rijiyoyi, fannin likita, fannin lakwal, fannin duka protection civil da komi-komi. Irin wannan hanyoyi ne muke so a ƙara bi don mutanen mu su samu hankalin su ya kwanta, kowa ya koma gidan shi, mai kiyo ya kiyo, mai noma ya noma, kuma ya zamanto yana cikin kwanciyar hankali don ya san akwai hukuma tana nan tana kula da tsaron shi.
A watan Disamban da ke tafe, shugabannin kasashen Mali da Niger da Burkina Faso da Chad da Mauritania za su gudanar da taron koli da zummar bitar ayyukan da wannan taro ya bayar da shawara a kansu. Sai batun rundunar haɗin gwiwar Jisank Sahel mai alhakin mulkushe kungiyoyin ta'addancin da ke addabar jama'a akan iyakar Mali da makwabtanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kai warma da shan Allah daga Niger an samu.
To a gaida Salamu na Barma. To idan muka koma Najeriya kuma shugaban Muhammadu Buhari ne ya aza tubalin gina wata sabuwar jami'ar soja da ake kira Nigerian Army University a karamar hukumar biyu dake jihar Borno wadda ta kasance irin ta farko da ake da ita a shiyar Afirka baki daya. Haruna Dauda Galika.
Shugaba Buhari da wanda minista ma'aikatan harkokin ilimi na Najeriya Malam Adamu Adamu ya wakilta ya dai aza gina tubalin jami'an ne da gwamnatin tarayya ta amince da shi da kuma ya kasance cikin jami'o'i 364 da ake da su a tarayyar Najeriya wadda ita ce kuma ran 42 mallakar gwamnatin tarayya. Shugaba Buhari wanda minista harkokin ilimin kasar ya wakilta ya dai so mane da jawabin sa yana mai cewa
since the early months of our integration to improve the standard and increase access through various interventions activities in the education sector.
Yace tun lokacin da aka rantsar da mu gwamnatin tarayya ta so mu hobbasa wajen harkan ilimi har kashin jagoranci na da kuma baiwa al'umman Najeriya daman neman ilimin ta hanyoyi daban-daban da muka bullo da su a bangaren ilimi.
We have increased access by establishing new universities at the federal, state and private levels. Specifically this year alone.
Yace tun shigowar mu mun sabar da gurbin neman ilimi ta hanyar samar da sabbin jami'o'i a kasar daga matakin gwamnatin tarayya da na jiha da ma jami'o'i masu zaman kansu. Shi ma dai shugaban gwamnoni 19 na arewacin Najeriya wanda kuma ya kasance gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ce waye.
The government and people of Borno state will support this university in whatever way we can to put it on a palm footing for the good of our people.
Yace gwamnati da kuma al'umman jihar Borno za su yi duk yamewa da ganin cewa sun taimaka wannan jami'a wadda za ta tsaya da kafafunta don amfanin al'umman mu. Lieutenant General Yusuf Tukurburate dai shine babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya.
This will develop the Nigerian Army capacity to compete professionally and responsibly with other armies of the world.
Yace samar da wannan jami'a zai sake haɓaka aikin soja a ƙasar wanda za ta yi hada girji da sauran jami'an soja na duniya. To koya jama'a suka ci da wannan dama na kafa irin wannan jami'a a yankin nasu?
Sunana Muhammad Ali Amadu, ni ne zannan biyu. Ya jima muna son wannan abin yanzu Allah ya kawo mana. Dukkan mutane ba ma biyu kadai ba, mutane sadan Borno da Borno din gaba daya muna mutukar murna sosai yadda baka tsammani.
Yanzu dai gwamnatin tarayya ta keɓe kasafin naira biliyan 2 don so ma gina wannan jami'ar da kuma ake sa ran za a baiwa fararen hula kashi 75 daman zuwa karatu a wannan jami'a, sannan kashi 25 za su kasance daga jami'an soja ne. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wai ka dike dun mutuwa mai banto ado sai soja. Wai dike dun mutuwa mai banto ado sai soja.
To gaida Haruna Dauda, to sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda zamu kawo muku rahoto kan yadda siyasar ubangida a Najeriya ke daukar wani sabon sulhu, kuma kar amanta zamu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, da yanzu agun muke cewa karfe 1 da minti kusan 18. Ga Madina Dauda da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. A cikin shirin namu na yau, za mu duba abinda sabon dokar zaɓe da Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da ita ta ƙunsa. A makon da ya gabata ne Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da sabon dokar zaɓe da za a yi amfani da ita a zaɓen shekara 2019. Menene dokar ta ƙunsa? Waɗannan abubuwa ne suka fi ɗaukan hankali a cikin dokar? Za mu yi ƙoƙarin ba da amsoshin waɗannan tambayoyi a wata hira ta musamman da shugaban kwamitin kula da harkar zaɓe a Majalisar Dattawa, Sanata Suleiman Nazif, ya yi da muryar Amurka.
To alhamdulillahi, ba shakka kamar yadda duk wani ɗan Najeriya ya sani, wannan kundin tsari na gudanar da aikin INEC na ƙasa majalisa ta amince da shi a yau. Amma kafin majalisa ta amince da shi, zai da aka kawo wannan abun ya kai so uku, wannan shine na hudu. To a yau dai muka tabbatar da duk wani kuskure wanda ya kamata a yi a wannan doka na INEC, wato kundin tsari na gudanar da ayyukan INEC, wato Electoral Act. Duk abin da ya damu 'yan Najeriya mun tabbatar da cewa an saka a ciki. Duk abin da ya damu shugaban kasa yake yadda da shi a wancan lokacin. A wannan lokacin mun yi yara a kai, an cire abubuwan da bai kamata suna ciki ba, sannan an sa abubuwan da za su kawo gyara a INEC su tabbatar da cewa zaben 2019 an yi shi cikin lumana, an yi shi cikin zaman lafiya, an yi shi da duk wani dan Najeriya zai tabbatar da cewa zabe ya yi inganci kuma zabe ya yi kyau, musamman section 49 wato sashi 49(3)(4) na wannan doka na INEC. Doka ce wanda take magana akan card reader, wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa aka yi nasara, jam'iyyar adawa ta yi nasara. A wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka, dole ne a yi amfani da card reader. Sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa ƙarshen zaɓe, in ba a kawo card reader mai aiki ba wanda yake aiki, a ɗaga zaɓen nan sai washe gari. Amma duk da magana za a ɗaga zaɓe zai washe gari, in mutum ya ji zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe, ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da card reader bai aiki ba, ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba, to INEC ta tabbatar da cewa ta declare nashi winner a wannan zaben nan. So duk wani gyara da ya kamata mu yi mun yi. Sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa 90 kwanaki 90 kafin a zo ranar zabe an gama primaries, duk wa'annan mun saka a ciki. Duk abubuwan maganan logo, in babu logo, sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 D da E da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card, to in Allah ya da alkali ya mai hukuncin zuwa shekara 5 a prison. Sannan kuma in aka kama ka da katin wani, wato ka je ka debo katin mutane, ka rike an kama ka da katin mutane, to ka tabbatar da cewa alkali zai baka shekara 2 a gidan yari.
To distinguished, wannan ya nuna cewa abubuwa da shugaba Buhari ya nuna baya so kun gyara suke nan.
Ba shakka duk abubuwan da shugaban kasa ya ce baya so, wasu su ai ba ma ba ya ce baya so, abinda ya faɗa shine a wasu bai amince da su bane, domin yana gane cewa wannan hurumin INEC ne su gudanar da wannan abu. A wasu kuma dan gyara ne na maybe abu kaman a ce za a sa A aka sa B, ko kuma ya kamata a ce abu na wajen sashi na ɗaya aka kai shi sashi na biyu, su ma duk wannan an gyara akai. Sannan da abubuwan da ya ce bai yadda bai amince ba, wannan ma duk an cire. So abinda kwamiti ta yi yanzu shine duk abinda shugaban kasa ya ce bai amince da shi mun cire. Sannan zai muka yi la'akari da duk abubuwan da INEC kuma suke so, wato zai kawo gyara wa INEC muka saka. Sannan duk abinda zai kare haƙƙin wanda zai tsaya zaɓe muka saka. Sannan duk abinda zai tozarta wanda ya tsaya zaɓe shi kuma muka cire. Sannan muka tabbatar da cewa bugu da ƙari abinda zai kawo ɗan Najeriya ya san cewa zaɓensa zai ya gudana, kuma an tabbatar da cewa bayan zaɓe ƙuri'an da ka bayar za ta yi amfani, nan ma mun tabbatar da cewa mun gyara akai duk abinda zai sa ɗan Najeriya samu zaman lafiya da kyakkyawan zaɓe, mun tsaya mun maida hankalinmu.
Me za ka ce akan muhimmancin wannan gyara ga demokradiyyar Najeriya a daidai lokacin da ake fuskantar zaɓe?
To kamar yadda aka sani, a kowane zaɓe akwai ƙalubale daban-daban. 2015 kun ga dai abin da ya faru, 2019 akwai abubuwa da ake tsammani zai auku, wanda su ne suke sa cewa a duk lokacin da ake ya zama cewa majalisa musamman kwamiti na kundin na INEC sun yi gyara a wannan kundin tsari na gudanar da dokokin INEC, domin ya zama cewa INEC ta samu dokoki wanda za ta yi amfani da ita, dokoki masu inganci wanda za su tabbatar da sun taimake ta a wajen gudanar da zaɓe cikin lumana da ruwan sanyi. To wa'annan dokokin mun yi su bisa alakarin abubuwan da za su gudana a 2019.
Anya, wannan gyara da kuka yi distinguished bai makara ba kuwa?
Ai bai makara ba, wato abubuwa ne kashi biyu. Na farko, kamar yadda aka sani, ai yanzu ma INEC tana amfani da dokoki wanda aka yi shekaru da suka wuce, saboda ba a sa hannu a wannan ba, so babu abin da ya tsaya. Amma daga ranar da aka sa hannu, to dokokin da aka yi wanda aka riga aka yi amfani da tsohon doka sun wuce. Kamar yadda ake cewa an sai da forms na 'yan takarkaru na takarar shugaban kasa na wasu jam'iyyar miliyan 45, na wasu jam'iyyar miliyan 20, takarar gwamna wani miliyan 22 da sauransu. Wayannan abubuwa ne wanda a wannan doka bamu yadda da wannan tsarin ba. Abinda muka ce takarar shugaban kasa, duk wani form na takara naira miliyan 10 ne, takarar gwamna naira miliyan 5 ne, haka nan sanatoci miliyan 3.2, haka ƴan majalisu, duk waɗannan abubuwa aka sa. Sannan kuma bugu da ƙari, mun yi sake ƙari da babban abin da ya dama ƴan Najeriya, wato ya zamana cewa zaben general election sashi 91 yana magana akan cewa kuɗaɗen da aka amince ɗan takara iya amfani da su kar su wuce wannan kuɗaɗen, kamar na zaben shugaban ƙasa naira biliyan 5 aka yarda ɗan takara ya kashe kar ya wuce naira biliyan 5, daga naira 1 har zuwa biliyan 5 zai iya, in yana da 10,000 zai iya kashewa, in yana da 20,000, in yana da miliyan 1, miliyan 10 har miliyan 5,000 zai iya kashewa a takarar shugaban ƙasa. A takarar gwamna kuma an amince cewa daga naira 1 zuwa naira miliyan 1,000 an yadda ɗan takarar gwamna zai iya kashewa, wajen motoci, wajen billboard, wajen banner, wajen duk wani al'amari na gudanar da zabe, wanda maybe ofisoshi da sauransu. Amma ban ce wai biliyan 1 ba, zuwa biliyan 1 muke magana, daga naira 1 in naira 20 kake da shi, in 30 kake da shi, in 100 kake da shi, to ya is. Sannan na sanata mun yadda cewa naira miliyan 250 aka kiyasce zuwa naira miliyan 200, ba a bukatan ka kashe yafi naira miliyan 250. So daga miliyan 1 ko 1,000 zuwa miliyan 1, in ma miliyan 5 kake da shi ko miliyan 1 zai ka kashe kayanka, amma kar ya wuce miliyan 250. Sannan kuma a shi ma na dan majalisa na tarayya, shi kuma an ce naira miliyan 100 za ka iya kashewa har ya kai naira miliyan 100. In ba ka da naira miliyan 100, in ma miliyan 10 kake da shi ko 2, ka kashe wannan akan gudanar da zabe. Sannan ba a yadda da gudumawa wanda ya wuce naira miliyan 10 ba. Wannan shi ne ke cikin kundin tsarin nan na gudanar da ayyukan INEC. So duk abin da ya shafi al'umma, da duk abin da zai kawo zaman lafiya, da duk abin da zai kawo kyakkyawan zabe na 2019, mu 'yan kwamiti din nan da majalisar dattawa da wani wakili zai da muka tsaya karkashin jagoranci na as chairman, muka tsaya muka aiwatar da duk abin da ya shafi zabe. So wa'annan muka gyara wajen tabbatar da cewa kowace jam'iyya an yi mata abin da ya kamata domin a gudu tare, a tsira tare, a zauna lafiya.
To tambayar da zan yi ita ce batun kadri da din nan, na'urar nan da za a yi amfani da ita wajen tantance masu kada ƙuri'a, kun yi wani tanaji ne na tabbatar da cewa wannan kadri da zai aiki har wuraren da babu wutan lantarki?
Duk kadri da baya aiki dole a tabbatar da an gyara, ko kuma an sai sababbi domin a tabbatar da cewa akwai isassu. Kuma kamar yadda na faɗa, in kadri da bai aiki zuwa awa uku zuwa ƙarshen zabe ba, dole a ɗaga zaben nan zai washe gari domin mutane su fito su taru a zabe wanda ya kamata a zabe.
Me yasa kuka ɗauki wannan mataki domin a zaben shekara 2015, inda kadri da bai yi aiki ba, an yi amfani da rajistar masu kada ƙuri'a?
To a yanzu dai mun soke wannan maganar rajistar masu jefa ƙuri'a. Abinda muka yadda akai shine ka ɗauko katinka na zabe, a tantance da card reader, sannan kai zabe. In ba card reader babu maganan zabe, domin ba ma san magudi, ba ma san abinda zai cuci talaka, ba ma san kuma abinda zai cuci dan takara. Kowane ne duk abin da ya kamata a yi bincike ko a duba, abin da zai gyara zabe an saka, abin da kuma zai bata zabe an cire.
Anan za mu dasa aya a shirin na yau, ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Shugaba Donald Trump da uwar gidansa Melania sun kai ziyara a wurin wani bautar Yahudawa a Pittsburgh, inda wani dan bindiga ya kashe mutane 11 a ranar Asabar da ta shige lokacin da suke ibada. A halin da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump yana shirin soke dokar nan da ke baiwa yaran da aka haife su a nan Amurka yancin zama 'yan ƙasa, da ma bakin haure da suka shigo taɓarauniyar hanya su zama 'yan ƙasar. Trump ya mayar da hankali akan batun wato bakin haure a matsayin babban sakonsa na yaƙin neman zaɓe kafin a yi zaɓen ranar 6 ga watan Nuwamba na wannan shekara. Ya nuna cewa lauyoyinsa sun masa ko kuma sun ba shawarar cewa zai iya sauya wannan doka da umarnin shugaban ƙasa.
To madalla, kafin mu yi salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Sarfil Umar Zarewa bisa garsuwar mahaifinsa Malam Umar Zarewa. Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kuma kyautata namu ƙarshen. Ko muna taya barista Ishaku Ba Alhassan da mai ɗakin sa Fatima Amanallah murna samun karuwa ta 'ya mace da suka yi mai suna Hindatu Ishaq. Allah ya raya ya kuma ɗayi ba. Masu sauraro, anan muke karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake cin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Mukeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde